sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16:21-25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Niyar Sarauniya da Dalal a Jamhuriyar Niger sai ta Alpha Radio a Kumasi Ghana Masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Hawwa Umar zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan tasirin yajin kai kayan abinci a yankin Niger Delta ya haddasa wa tsada ga al'ummar yankin.
Much will you buy like 500 now if you won't buy enough you'll buy like 2000 naira.
Kashin gaskiya ba mu ji dadin shiga wannan yajin aiki ba.
Daga Jamhuriyar Niger muna da rahoto kan yunkurin kungiyoyi masu zaman kansu na kwantar da hankali bayan zanga-zangar watsi da sakamakon zaben kasar muna da shirin zauren matasa na VOA da sharhin jaridun Najeriya za kuma mu kammala da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka amma kafin nan ga labarin duniya daga Washington DC
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A jiya Lahadi iyayen yaran nan mata da aka sace sun yi ta jira a wajen makarantar sakamakon jita-jitar cewa an sako su wanda aka kuma jibge jami'an tsaro. Wasu 'yan bindiga sun sace 'yan matan 317 masu shekara 12 zuwa 16 a ranar Juma'a daga makarantar sakandaren 'yan mata da ke garin Jangebe. Gwamnatin jihar Zamfara ta ce babu ƙanshin gaskiya a rade irin sako 'yan matan. Sojojin Najeriya sun shafa ƙarshen mako suna aiki tare da 'yan sandan jihar Zamfara a yunkurin kwabuto da su. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce babban abin da ya fi mai da hankali shi ne ya tabbatar dukkan waɗanda aka yi garkuwa da su sun dawo lafiya. Buhari ya buƙaci gwamnatocin jihohi a ranar Juma'a da su daina yin sulhu tare da 'yan bindigar inda suke biyan su kuɗin fansa ko motoci. Ko a 2014 ƙungiyar Boko Haram ta yi garkuwa da ɗaruruwan ɗalibai mata 'yan makaranta a Najeriya. Taliban da ake kira 'yan matan Chibok an sace su ne daga makarantar kwana a jihar Borno a cikin shekaru 7 da suka gabata da dama daga cikin 'yan matan 276 sun kubuto ko an ceto su amma sama da 100 har yanzu ba a gansu ba. Jami'an tsaro a Myanmar sun bude wuta akan masu zanga-zanga a jiya Lahadi suka kashe akalla mutum 18 da kuma jikkata wasu sama da 30 a cikin rana mafi munin zanga-zangar tun juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar 1 ga watan Fabrairu a cewar ofishin kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya. Gaba ɗaya rana a wurare da dama a faɗin ƙasar 'yan sanda da sojoji sun yi arangama da masu zanga-zangar lumana inda suka yi ta amfani da ƙarfi na kisa da kuma ƙarfi wanda bai kai ba. Inji wata sanarwa daga mai magana da yawun ofishin kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya Rabina Shamdassani. Sanarwa ta yi kira da sojoji su gaggauta dakatar da amfani da ƙarfi kan masu zanga-zangar lumana. Kim kaɗan bayan wannan sanarwa ta jiya Lahadi, wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman Tom Andrew ya fitar da wata sanarwa da ta jera zaɓuɓɓuka ga ƙasashe mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya don ɗaukar mataki. A jiya Lahadi, tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya kammala shirin tabbatar da ikirarinsa a matsayin jagoran jam'iyyar Republican a ƙasar, yayin da yake ƙoƙarin neman ganin jam'iyyar ta zama mai rinjaye a majalisa a shekara mai zuwa da kuma yiwuwar sake tsayawa shugaban ƙasa a 2024. Trump na magana ne a taron shekara-shekara na jam'iyyar a garin Orlando na jihar Florida, inda ɗaruruwan magoya bayan jam'iyyar Republican suka taru. Duk da yake ya yi wasu maganganu tun bayan da ya bar Washington a ranar 20 ga watan Janairu lokacin da abokin hamayyarsa na jam'iyyar Democrat Joe Biden ya karɓi mulki. Jawabin na Trump shi ne jawabinsa na farko tun bayan barinsa ofis. Trump ya shirya faɗin cewa na tsaya a gabanku yau don in bayyana wannan kyakkyawar tafiya da muka fara tare shekaru 4 da suka gabata yanzu muka fara, a cewar wasu bayanai da masu taimaka masa suka fitar. Mai yiwuwa ne kuma Trump ya yi ƙoƙarin nuna ikon faɗa da ji da yake da shi a jam'iyyar don barin ƙofa a buɗe na sake tsayawa takara cikin shekaru 3 da wani wa'adin mulki na shekara 4 a fadar White House. Da Lahadi, kwamitin da ke ba da shawarwari ga cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗuwa a Amurka ta amince da allurar rigakafin Johnson & Johnson wanda suka jefa ƙuri'a gaba ɗaya da yin allurar ga 'yan shekara 18 da kuma sama da haka. Ba dole ne a amfani da shawarwarin hukumar CDC ba, amma cibiyoyin lafiya da ƙwararru suna girmama su sosai Daga baya Director Hukumar CDC Rochelle Walensky ta amince da shawarwarin kwamitin. Amincewar da Hukumar CDC ta yi jiya Lahadi tana zuwa ne bayan da Hukumar Kula da Abinci da Magunguna ta Amurka ta bada izinin amfani da allurar da ake yi sau ɗigo ɗaya a hukumance. A cewar wani jami'in gwamnati, kusan allurar rigakafin ta Johnson & Johnson miliyan 4 za a rarraba ta nan da ranar Talata da safe. Wannan allurar rigakafin ita ce ta uku da aka amince a yi amfani da ita a Amurka. Za a rarraba zuwa jihohi da yankunan kasar ga mutane kamar yadda aka rarraba allurar rigakafin Pfizer da Moderna. A jiya Lahadi, Iran ta yi wata ganawar sirri tare da Amurka da kuma kasashen Turai uku masu ƙarfin faɗa a ji game da farfaɗo da yarjejeniyar 2015 da ta hana Tehran ci gaba da shirinta na ƙera makaman nukiliya. Don hana ta ƙera makaman nukiliya, Tehran ta ce kafin a fara tattaunawar dole sabuwar gwamnatin Amurka ta shugaba Joe Biden ta cire takunkumin karya tattalin arziki na bai ɗaya da aka saka a kan Iran ɗin. Mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen Iran ya ce idan aka yi la'akari da matakan da kuma maganganun kwanan nan da Amurka da Birtaniya da Jamus da kuma Faransa suka yi, Iran ba ta jin wannan lokaci ya dace a tattauna tare da waɗannan ƙasashe, wanda shugaba mai kula da manufofin ƙungiyar tarayyar Turai ya shawarta. Iran ta ce shirin nata na nukiliya na zaman lafiya ne. A lokacin da take mayar da martani jiya Lahadi, mai magana da yawan fadar White House ta bayyana rashin jin daɗinta tare da martanin Iran, amma ta ce Amurka a shirye take ta sake yin shawarwari kan diplomasiya mai ma'ana don cimma nasarar dawo da juna domin cika alkawarin JCPOA wanda take magana kan yarjejeniyar nukiliyar Iran. Masu rajin kare demokuraɗiyya da fitattun 'yan siyasa a Hong Kong sun gabatar da kansu ga hukumomi jiya Lahadi, wanda kuma aka tuhume su a hukumance da yiwa ƙasa zagon ƙasa a ƙarƙashin wata dokar ƙasa mai cike da takaddama. Tuhumar na da alaƙa da shiga zaben fidda gwanin zaben 'yan majalisa na Hong Kong da ba hukuma ta shirya ba. An hana ba da belin masu fafutuka waɗanda aka kama a watan da ya gabata amma aka sake su, ana kuma sa ran za su gurfana a kotu yau Litinin. Wata sanarwa da aka wallafa a shafin yanar gizon gwamnatin Hong Kong ta ce ana tuhumar su da aikata laifi guda ɗaya na yi wa ƙasa zagon ƙasa. Waɗanda ake tuhuma sun haɗa da Joshua Wong, wanda yake tsare a gidan yari bayan an kama shi da laifin shirya haramtaccen taro a wata shari'a daban. An yanke masa hukunci na tunzurawa da kuma shirya zanga-zanga a watan Yulin 2019.
Labarin duniya aka saurara, yanzu za mu shiga babin rahotanni. Yajin dakatar da kai abinci da dabbobi yankin kudu da haɗaɗɗiyar ƙungiyar fatake ta fara tun ranar Alhamis ya fara tasiri na samar da tsadar kayan abinci, musamman tumatir, albasa da sauransu. Yajin na da zaman diyar rayuka da dukiya da aka sal kudancin Najeriya. Daga Fatakwal ga rahoton Lamido Abubakar.
This strike, we're not happy with this strike because all those onion we will they buy like 1,000 before, we don't buy like 3,000. Tomato we they buy like 500 now. If you won't buy now, go buy like 22,000 naira.
Wannan yana cewa ne sunana Edit Bobo, yace a gashin gaskiya bamu ji dadin shiga wannan yajin aiki ba na manyan motoci masu dukan kaya suka yi, domin kuwa kayayyakin da muke amfani da su sun yi tashin gwauran zabi a kasuwanni daban-daban dake Haribas, musamman irin su albasa da muke saya naira 1,000 a baya a yanzu kuma ta koma 3,000, sai tumatur da muke saya 500 yanzu ya koma 2,000, haka kuma bata canza zane ba a kayayyakin da muke amfani da su, irin su karas da muke saya 500 yanzu kuma ya koma naira 1,500. A kashin gaskiya bamu ji dadi ba, kuma ina ƙara kira ga hukumomi da lamarin ya shafa da su shigo cikin lamarin domin samun daidaito. Ita kuwa wannan dake da suna Ijoma tace,
my name is Ijoma Rosati. It will greatly affect the economy, the tomatoes and...
Tana cewa ne wannan yajin aiki na masu dukan kaya daga arewacin Najeriya zuwa kudancin kasar ya shafi harkokin tattalin arziki na kasa, wanda kuma ya shafi harkokin rayuwarmu, sannan kuma ya shafi harkokin saye da sayarwa, musamman kayayyakin miya da suka hada da tumatur da albasa da dai sauransu. Gashi kuma bisa la'akari da hali hali da ake ciki na wannan yanayi na rashin kuɗi a fadin kasar da kuma dalilin corona muna fatar yajin aikin zai samu daidaito muna kira ga hukumomi da abin ya shafa da su shigo cikin lamarin ita kuwa wannan dake da suna Julia tace
Evelyn Julia it's gonna affect the people in River State especially the common man
tace a kashin gaskiya yajin aikin zai shafi mutane da dama musamman a jihar Rivers masu dan karamin karfi da zasu shiga cikin halin kakanikai muna fatar waɗanda suka assasa wannan yajin aiki tare da hukumomi su koma teburin tattaunawa domin samun maslaha a cikin wannan lamarin
my advice is that the government should come to the aid of these people
ita kuwa wannan dake da suna Inkiru tana cewa ne wannan yajin aiki ya sa mun shiga damuwa matuka domin shinkafa da muke saya a baya a naira 4000 da wanda muke saya 2500 farashi yayi tashin gwauran zabi zuwa 10000 zuwa 10000 ko kuma 10011 kuma kudaden da nirko da su a wannan kasuwa da nazo san ba su cika ba kuma ba zan iya sayan kayan da na saba saye ba muna cikin damuwa ita kuwa wannan tace tana cewa ne kayayyaki sun yi tashin gwauran zabi komai yayi tsada musamman albasa da tumatur da dai sauransu musamman muna sayan karamin buhu a 4000 yanzu kuma buhun ya koma 9000 yayin da kuma muna sayan karamin buhun tumatur a 6000 yanzu ya koma 10012 kai ina so in gaya maka cewa komai yayi tsada sakamakon wannan yajin aiki inda a baya muna sayan albasa cikin sauki Lamido Abubakar muryar Amurka daga Port Harcourt a Nigeria
A jamhuriyar Niger kuma kungiyoyin fararen hula na kiran salama kan zanga-zangar watsi da sakamakon zaben kasar da magoya bayan jam'iyyar adawa suka kira bayan ayyana Muhammad Bazoum na jam'iyyar PNDS ta gwamnati ya lashe zaben daga yamai ga rahoton Sulaiman Muni Barma
Sanarwa ta baya-bayan nan a game da zanga-zangar da aka yi fama da ita a makon jiya a wasu biranen jamhuriyar Niger bayan fitar da sakamakon zabe ita ce wacce gamayyar kungiyoyin CUAC ta fitar a ofishin ta dake birnin Yamai kungiyoyin sun fara ne da ankarar da jama'ar Niger koma bayan da tarzoma ke janyo wa kasa a kowane fanni na rayuwar yau da kullum Abu Zaidi Sanusi Abdulaziz kusa ne a wannan gamayya
in ana manifestation ko ku in ana son agwada ba a ji dadi ba akwai hanyoyi wanda doka ta bada wanda za a yi shi cikin kwanciyar hankali wasu an kashe musu kayan su wasu masu kasuwa an hana musu zuwa kasuwa wasu an toye musu motocin su wasu station din su abubuwa da yawa kuma wanga hanyoyi da gwamnati ke yi wani guduran wani lakwal wani gurare duka an kone shi wannan abun kun san kuma kaman wani ci baya ne tunda wannan abin da gwamnati ya yi da kudin mu ne na lanhu mu ne ake sawa a yi shi idan aka yi shi kuma mutane suka zo suka kona shi suka bada shi suka lalata da shi kaga wani ci baya ne mun kai kudin da ya kamata za a sa a gyara wannan abu da yanzu wata hanya ce za a kashe wa
ko da yake matasan da suka yi wannan tarzoma na kwatanta cewa suna yin abin ne don radin kansu gamayyar CUAC na ganin akwai dalilan siyasa boye a bayan wannan zanga-zanga da ta samo asali jim kadan bayan fitar da sakamakon zabe abinda yasa kungiyoyin ke jan hankulan al'ummar Niger ta kiyayi kanta da fadawa tarkon yan siyasa inji Hamidu Sidifodi
mun yi tunda Allah waje da bannan da aka yi da wannan kone-kone da wannan bige-bige da aka yi ba mu ci dadi ba duke wani ba duke je kamata a bata ba muna kira ga duka yan kasa gaba daya su mai da cewa Niger ta ci gaban komi duka al'ummar Niger gaba daya da su matasa gaba daya ya kamata su nuna mutum ga yan siyasa na yanzu da cewa mu mutane ne da ya zama tumura son zaman lahiya Niger muke dibi ba wani muke dibi ba
ya zuwa yanzu ana iya cewa kura ta lafa a biranen da aka yi fama da kone-konen tayoyi da fashe-fashen gilasan motoci har ma da fasa shaguna domin kwasar ganima sai dai duk da haka jama'a na cikin yanayin fargaba hukumomi sun sanar da kama mutane kusan 500 sanadiyar wannan tarzoma cikin su har da wasu gaggan shugabannin jam'iyyun adawa waɗanda ake sa ran soma sauraron su a wannan litinin Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
ta masu sauraro kada dai a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a wannan shiri na musamman daga Abuja Yanzu kuma ga Nasiru Adamu ɗan hikaya da shirinmu na gaba.
Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin zauren matasa na BOA da ke tabo abubuwan da ke cewa matasa tuwa a kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jayiki, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane da sauransu. A makon da ya gabata mun kawo muku ra'ayoyin matasa. A zantawar farko da shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustapha Sokoto da matasan a ofishin muryar Amurka na Abuja da ya sanadiyar kirkirar wannan shirin. A wannan mako ga kashi na uku kuma na ƙarshe na ganawar matasan da shugaban sashen Hausa, inda shugaban na sashen Hausa Aliyu Mustapha Sokoto zai yi bayani yadda zauren zai yadu daga Abuja zuwa sauran sassa.
So ku ko san mutanen ku ba sai na ga muku wasu a tsaye amma dai za a ce yau gashi matasa kowa yazo zai magana ne wane wanci ne ne aje a dan sai suna musan kuma in abin yayi kyau muna cin sarin da shi daga rediyo mu tashi abai ko a tare mu dan muna da tsari mu amma za mu kalla na rediyo ne farko yau so a kona da zai mu shi ne Allah da za mu mutu mu samu kuma wannan abin za mu yi shi a albarkacin ku sauran station ma da samu albarkacin matasa Abuja amma gindin maganin shi ne Abuja da take hana kwatar kasa ya take yanda masu mulki suke nan na kirkin da muka yanzu nan suke so da nan za mu fara su san gode kawai sai su kudu ku no take da bin abuciyan sa kawai na abin da yake da mu kusan da Allah ko abin nan a tsare shi da an yi shi an san mutane masu hankali wanda suka san abin da yake so kada zo a ci cha ku da ai mana kaza ai mana kaza kuma sannan ya kamata mutane su gane shi ma suna da aiki da ta yawo ne kuma kuna da aikin da za ku yi yanzu a misali sassan civilian JTF ai yaran unguwa ne da suka fara kare unguwannin su sai aka ga amfani abin sai aka fada da shi har yanzu sai samu gindin zama da samu gindin zama haka aka fara JTF civilian matsala ma Najeriya ke latest na masu sunan security ko titi ka zama ka ga BIO ka ga immigration ka ga custom ka ga police ka ga army ka ga waye duk sunan aiki sai suke yi su tsaye da kai su bincike ka wanda ba shi kadai suke ba so Nasiru za ku tsara wannan abu ka gane ko da muka yi wannan nagari duka nan kuma ku shi kuna yi zuwa ku amma na matasan da ba su biya
so last time we did this talk with China kamar yadda ka yi bayani ana barin mata a baya especially a participating in governance so za ka riba mata kada ake bar su a baya ba in ka kula ka gani harkar zabe siyasa 90% na masu zaɓen za ka matasa ne matasa da mata a haɗe 90% na masu zaɓen ga matasa ne maza da mata matasa su suke zaɓe sannan kuma in ka duba political appointees daga ministoci MDF na zaba kira zance ministry department and agency ba za ka samu 20% wanda aka ɗauka ka ce an san matasa ciki sun abu nan ba kuma ka duba lokacin Najeriya ta samu injin kai 1960 duk wani abin ci gaban da kaga a ƙasar nan za ka san matasa su kai shi har zuwa yanzu ba wani development da za ka wu yau a yi har gobe ana amfana da shi wanda ɗan shekara 70 ko 70 da biyar ko 60 da wani abu ya yi shi duk matasa su kai shi no less than 40 years wani su kai shi for example barin ba da example guda ɗaya gawon yana matashi ya shiga ƙasa wofin nan har gobe ita ce backbone na Najeriya economy shine gina ta sannan mun duba kuma shau shagari Allah ji gashi da rahama in mun duba a jafuta din nan wanda ake magana kai sai jinaka yana matace yi sannan mun duba in terms of agriculture ya kajirin iri-iri wanda yake garin jar kwana 40 shosha gare kauta in mun zo northwest mun duba impressive baccalaureate shosha gare shi 22 ba hadija abun da duk wani river basin development authority ne kuma kasa na kasa na jinsai wanda ya initiating din shi kaga wannan matasa suka yi shi ko why not har yanzu kuma matashi yau ne karatu in kaga matashi ya samu wani aiki a gwamnati to sai ya kasance dan mai kuɗi ne annan ne za ka ce in dan talaka yi karatu yana da degree ga shi fitar da first class ko second class kadin ne samu aiki annan ma sai ya bada 200,000 ko 300,000 wannan ma yi bari a matsayin kili na za ka ce shi Allah sai wanda ke wanda yake abun da nashi assalamu alaikum
a wannan da
shin shirin zauren matasa sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shiri a madadin matasan da babban bako Ali Musa ban Sokoto Nasiru Adamu Ali Kaya da shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya assalamu alaikum
Babangida Jibrin zai kawo mana sharhin jaridun Najeriya. Ai sauraro lafiya.
Labaran sharhin jaridun ne da jaridar Daily Trust. Daya daga cikin manyan labaran jaridar Daily Trust na cewa yanzu haka dai jihar Yobe ta bi sauran jihohi na arewacin Najeriya irin su Zamfara da Kano wajen rufe wasu makarantun kwana a ƙananan hukumomi 17 na jihar. Sanarwar da kwamishina mai kula da ilimin makarantun primary da secondary a jihar Dr. Sani Idrisu fitar na cewa an ɗauki matakin ne domin rigakafi don yadda makarantun kwanan ke zama wasu cibiyoyi da ake kaiwa har-hari a kwanan. waɗanda jami'o bere na ɗaya daga cikin jihohi na arewacin Najeriya da aka taɓa sace mata a garin Dapti. Sai kuma jaridar Premium Times ake bugawa ta yanar gizo, jaridar da ta ruwaito shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yana bayyana cewa ko ga gwamnatinsa ba za ta lamunci ci gaba da sace ɗalibai a makaranta da ƴan bindiga ke yi a arewacin Najeriya ba. Shugaba Buhari dai yana mai da martani ne game da sace wasu ɗalibai mata 317 da aka yi a kwalejin ƴan mata da ke Zangebe a ƙaramar hukumar Talatin Mafara da ke jihar Zamfara. Sai kuma jaridar The Guardian ta bayyana cewa a yanda iyaye da gwamnati ke ci gaba da murna na sakin ɗaliban makarantar kwalejin kimiyya na Kagara a jihar Niger, rahotanni da ke fitowa daga garin na Kagara na cewa akalla mutane 26 ne kuma ƴan bindigan suka sace tare kuma da kashe wasu mutane 4 a ranar Asabar din nan jim kaɗan bayan sakin ɗaliban. Wani mai suna Musa Kwabe ya shaidawa jaridar cewa an sace mutane 8 a garin Kundu, a yanda 11 aka sace su a garin Gunna, sai kuma mutane 4 da aka kashe a garin Karako, cikin wanda aka sace da hada limamin garin Madaka. Sai kuma jaridar The Pun ta ruwaito yadda ɗalibai ƴan makarantar Kagara ke bayyana hukumar da suka sha ne a hannun ƴan bindiga daɗi da suka yi garkuwa da su bayan sakin su da suka yi. Ɗaliban dai sun bayyana wahalar da suka sha ne a hannun masu garkuwa da su a lokacin da suke ganawa da gwamna Abubakar Sani Bello a gidan gwamnati da ke garin Mina jin kaɗan bayan an sako su. Wasu daga cikin ɗaliban dai sun bayyana cewa ko garin ba za su sake komawa wannan makaranta ba. Sun bayyana yanda ƴan bindigan suka gallaza musu azaba tare da basu kashi bayan tafiya na awoyi da kilomitoci da dama da suka sha. Sai kuma jaridar The Nation, ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar The Nation, na cewa jam'iyyar PDP mai adawa a Najeriya ta yi kira ga jami'an tsaron Najeriya da saki Malam Salihu Yakasai, tsohon mai baiwa gwamnan jihar Kano Abdullahi Danduje, shawara kan harkokin yada labarai wanda jami'an farar kaya na DSS suka tsare bayan da ya soki gwamnatin Muhammadu Buhari bisa gazawarta na tabbatar da tsaro a Najeriya musamman arewacin ƙasar. Sai kuma jaridar Banga ta bayyana cewa gwamnatin jihar Kano a Najeriya yanzu haka ta rufe wasu makarantun sakandare guda 10 tare da wasu makarantun gaba da sakandare guda 4 a jihar domin tabbatar da tsaro. Baban ya jibrin murai Amurka daga Najeriya.
Lokaci ya yi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Ma'aikatar harkokin wajen Amurka da cibiyar da ke yaƙi da cututtuka ta CDC sun nemi 'yan ƙasar da su duba yiwuwar tsage tafiye-tafiyensu da suke shirin yi zuwa ƙasashen waje waɗanda ba su da muhimmanci. Idan kuma hakan ba zai yiwu ba, dukkan fasinjoji daga shekara 2 zuwa sama, ciki har da Amurkawa da masu takardun izinin zama a ƙasar waɗanda suke shirin shigowa Amurka ta jirgin sama, sai sun gabatar da shaidar cewa ba sa ɗauke da cutar COVID-19. Kuma na buƙatar gwajin ya zamanto an yi shi ne kwana 3 kafin tafiyar, ko kuma matafiyin ya gabatar da shaidar da ke nuna cewa ya warke daga cutar cikin kwanaki 90 da suka gabata. Wannan shaida za ta iya zamantowa wata takarda daga wani jami'in lafiya wanda zai ayyana cewa an ba fasinjan izinin ya yi tafiya. A wani taro na musamman da ma'aikatar cikin wajen ta yi, mukaddashin sakatare Ian Brawley na ofishin kula da harkokin jikadancin Amurka ya ce duk masu tafiye-tafiye su kwanda shirin cewa za su iya fuskantar cikas a balaguran da za su yi idan har wani ba Amurka ya gaza samun inda zai yi gwajin cutar ta COVID-19 ko ya nuna yana dauke da cutar a lokacin da zai yi tafiyar, ko yi wara dage wannan tafiya zuwa wasu makonni masu zuwa. A wannan lokaci mutum shi zai dauki nauyin inda zai zauna da kuma kudaden maganin da zai kashe. A dalilin haka, Brawley ya ba Amurkawan da ke shirin yin tafiya zuwa kasashen waje shawara da su duba yiwuwar dage tafiyar tasu. Idan kuma tafiyar ta zama wajibi, to ana buƙatar mutum ya nemi wata madogara ko yayi kan dagarki ga abin da ka iya faruwa musamman na tsawaita zamansa a inda ya je. Darakta a hukumar CDC mai kula da sashen yin ƙaura da keɓe marasa lafiya Dr. Marty Citron ya ce an ɗauki waɗannan matakan ne don a yaƙi haɗuran da ke tattare da wannan cutar da sauran nau'ukan ta. A cewar Citron, ɓullar wasu sabbin nau'ukan cutar ya fito da wasu sabbin ƙalubale waɗanda ke janyo cikas a rige-rigen da ake yi tsakanin masu kamuwa da cutar da kuma ayyukan allurar rigakafin da ake yi. Ya kuma ƙara da ba da shawara cewa Amurkawa su tsage tafiyar da bata zama dole ba har sai zuwa lokacin da aka shawo kan cutar ko kuma aka ruɓanya yi wa mutane allurar rigakafin. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta duba wajen ganin ta tallafa wa wannan gwamnati da ƙoƙarin da take yi na shawo kan wannan annoba ta hanyar amfani da ilimin kimiyya, a cewar Brawley, wanda ya kara da cewa kasashe da dama suna ta sabunta sharuɗan tafiye-tafiyensu lura da yadda ake ci gaba da fahimtar annobar kuma domin mu kare lafiyar kowa da kowa Amurka ma ta bi san waɗannan kasashe wannan shine sharhin muryar Amurka dake bayyana ra'ayin gwamnatin kasar
kuma muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka ni Hauwa Umar da na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum